daga birnin Washington DC sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jahuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a FM Nomad Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM sai kuma Alpha Radio dake Kumasi a kasar Ghana haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Hafsat Bello dan mai saurace daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda muka sake dawo muku da wani sabon shirin a cikin shirin namu na yanzu za ku ji ta bakin daya daga cikin dattijan majalisar Najeriya inda ya tabbatar mana da cewa suna nan suna shirin tsige shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki
babu shakka muna gani mu ƴaƴan APC a majalisar dattijan Najeriya mu baiwa shi Bukola Saraki wanda ke shine shugaban majalisar dattijan yanzu shawara na ya bar wannan matsayi na shugaban majalisa
daga nan kuma za mu bude layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan yadda kuke ganin bambancin abinda ke faruwa a majalisar tarayyar Najeriya yanzu da wanda ya faru a lokacin da jam'iyyar PDP ke mulki musamman game da canza shekar shugaban majalisa lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1 2022-2655 kada a manta a sa alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira sai kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Niger amma kafin nan sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wuni
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Hukumar lafiya ta duniya da ake kira WHO a takaice ta ce ana sa ran za a fara ba da rigakafi a cikin makon nan ta yiwu gobe Laraba da safe don shawo kan barkewa annobar cutar Ebola da aka samu kwanan nan a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Hukumar ta lafiya ta tabbatar da cewa mutane 43 suka kamu da cutar Ebola ciki har da mace 34 Hukumar ta lafiya ta ce kwararren jami'an kiwon lafiya da suka jagoranci shirin ba da rigakafi a lokacin da aka samu barkewar cutar Ebola kwanan nan a lardin Equator da ke Congo su ne za a kai biranen Beni da Mangina a arewacin lardin Kivu inda aka gano cutar a makon da ya gabata Hukumar ta kuma ce za a bi irin tsarin ba da rigakafin da aka bi a Congo a arewacin Kivu hakan na nufin za a fara da waɗanda suke tattare da hadarin kamuwa da cutar kamar jami'an kiwon lafiya da ma'aikatan agaji daga nan sai iyalansu da makwabtansu da sauran jama'a da aka tantance cewa sun yi hulɗa da waɗanda suka kamu da cutar Ebola Gano waɗanda suka kamu da cutar na cike da hadari a wuraren da ake fama da tashin-tashina a arewacin lardin na Kivu. Mai magana da yawun hukumar WHO, Tarek Jaserevich, ya ce ta yiwu wasu daga cikin waɗanda suka kamu da cutar suna a wuraren da ake yawan rikici, kuma watakila a yi amfani da dogarawan kwantar da tarzoma wajen kare jami'an kiwon lafiya. Yau talata kasashen Kenya da Tanzania suka tuna da zagayowar ranar da ƴan alƙa'ida suka kai munanan harhare a ofishin jakadancin kasashen shekaru 20 da suka gabata kasashen da aka fara samun bullar kungiyoyin ƴan bindiga da suka zama barazana ga duniya mutane fiye da 250 aka kashe haka kuma wasu kusan 5000 suka jakata a wasu munanan harharen bom da suka faru ƴan mintoci tsakani a biranen Nairobi da Dar es Salaam Shekaru uku bayan wannan harin, ƴan kungiyar Al-Qaida suka tuka wani jirgin saman fasinja da ya afkawa cibiyar cinikayya ta duniya da ake kira World Trade Center a birnin New York da kuma ma'aikatar tsaron Pentagon da ke wajen birnin Washington inda mutane kusan 3,000 suka mutu. Iyalan waɗanda harin ya shafa da jami'ai sun tattaru a wajen bikin tuna rana a yau a wani wuri da aka gina cikin haraba ofishin jakadancin Amurka da ke Nairobi. Bikin ya sami halartar jakadan Amurka a Kenya, Robert Godek, da ƙungiyar mawaƙan Nairobi da suka raira taken Kenya da na Amurka a lokacin da mahalarta taron suka riƙe kyandira a yayin da aka karanto sunayen waɗanda suka mutu a harin. haka zalika an shirya wani taro mai kama da wannan a birnin Darul Salam. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta sake sanya takunkumin karya tattalin arziki akan Iran, wanda a baya ta taba sanyawa don hurawa kasar lamba akan tilasta, wato akan takaita shirinta na nukiliya, amma daga baya aka dage a ƙarƙashin wata yarjejeniya da aka cimma a shekarar 2015. Shugaba Donald Trump ya sha sukar wannan yarjejeniyar, ya kuma fidda Amurka daga ita watanni uku da suka gabata, abinda ya janyo sake maida takunkumin wanda ya fara aiki a daren jiya Litinin. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter yau Talata cewa an sake sanya takunkumi akan Iran a hukumance. Wannan shine takunkumi mafi tsanani da aka taba sanyawa, kuma a watan Nuwamba matakin zai ƙara tsanani. Duk mai hulɗar kasuwanci da Iran ba zai yi wata harkar kasuwanci da Amurka ba. Kwanciyar lafiyar duniya shine kawai nake bukata, ba wani abu ba, a cewar Trump. Takunkumin da aka sanya zai auna bangaren kamfanonin motocin Iran da harkar kasuwancin gwal da wasu abubuwa masu martaba na kasar da kuma harkokin kudin kasar.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yammacin yau ne 'yan majalisar APC suka yi wani taro na gaggawa a gidan shugaban jam'iyyar Adams Oshimole a Abuja a kan rikicin da ke faruwa a majalisar dattawa. Bayan sun kammala taron ne, wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta gana da ɗaya daga cikin jigajigan 'yan jam'iyyar. Ga abin da ta haɗa mana.
Distinguished Senator Abdullahi Adamu, menene ya zafi haka an ce kuna ta tarurruka na ƙoƙarin tsige Abubakar Bukola Saraki? Gaskiya ne wannan?
Babu shakka, muna gani mu 'ya'yan APC a majalisar dattijan Najeriya mu baiwa shi Bukola Saraki, wanda ke shine shugaban majalisar dattijan yanzu, shawara na ya bar wannan matsayi na shugaban majalisa da yake kai yanzu. Dalili ko shi ne a tafiya idan demokradiyya, muddin aka samu majalisa wanda yake an samu jam'iyyar take da ƴaƴa mafi yawa a wannan majalisa, su ne al'ada majalisa ta yadda musu su ba da shugaban tafiyan wannan majalisai. To amma lokacin da muka zo shekara 2015 da za a fara wannan majalisa na takwas, wato 8th Senate, da shi Bukola Saraki da aka zaba tutan APC, da Ahmed Lawal, da Ahmed Lawal da aka zaba shi ma tutan APC, duka su biyu kana suna bukatar shugabancin wannan gida. To aka kai aka dawo shi Ahmed Lawal, gaskiya ya fi Bukola Saraki mutane amma suka fi yawa. Shi kuma Bukola Saraki yaki ana gobe za a yi zama na rantsar da AM Minister TJ, sai aka samu wata yarjejeniya tsakanin APC da ke tare da Bukola Saraki da kuma PDP da ke wannan majalisa. Wannan kawace da aka yi haramtacciya ce, domin bisa al'ada na siyasa, al'adar demokradiyya, mutum da aka zabe shi a tutan jam'iyya, in zai wani abu da zai shafi ainihin rayuwar wannan majalisa ko wannan jam'iyya ta zabe shi, yana da haƙƙi da ya sanar da jam'iyyar cewa to fa ga kaza kaza zai faru, kuma in zai wani abu sai jam'iyyar nan ta yarda. Mu da aka zaba mu da 109 al'adar mulkin Najeriya, mu 109 ne, sai aka samu 'ya'yan majalisa guda 54 kawai, da APC da PDP a ranar da aka wani abu, a ciki mutum kaman 20 da wani abu ko 30 haka suka zaɓi Bukola Saraki, sauran kuma suka zaɓi wanda ya tsaya zaɓe da shi. Tun nan sai ya tsaya a kan cewa ai tuje shi yanzu ba zai yi ba, tsige shi zai yi ba, sai an samu mutane 2-3 na ainihin 'yan majalisa. Kenan a majalisa mutum 109, dole a samu mutum akalla 73 kafin a tsige shi, abu da shi ya dogara da shi kenan. To tun da aka yi wannan abu, mun kokarin shan maganin zama da halin da muka samu kanmu ciki. To a kwana tashi sai shi da kanshi, da wani bukata nashi da kanshi, kuma da jin daɗin dambe, sai ya kai kafa, sai ya bar APC ma baki daya, sai je ya shiga PDP. To kuma da ya tashi haka, sai ya tashi da kambin da ya samu ko da yake wannan kawance haramtaccen dan kawance da PDP amarya dan APC to ya bar wannan matsayi da ke bai ba sai tafi da shi
kai lawyer ne doka ta ce ku ne a majalisa na dattawa za ku zabi shugabannin ku da kanku akwai inda doka ta ce domin yana jam'iyyar adawa a sauke shi
wannan ba abin da za ce akwai doka rubutacciya akai ba wannan shine akan gaskiya amma duk inda ake demokradiyya a duniya da muka sani America ne Ingila ne France ne ko Italy duk jam'iyyar ce take da rinjaye a majalisa ita ke ba da shugaban wannan majalisa
to yanzu ku ne kun tabbatar cewa ku ne kuke da rinjaye a majalisa yanzu haka
yadda kika san cewa mutuwa gaskiya ne haka muka san cewa a yau ba gobe ba muna da ƴan jam'iyyar APC guda 53 tabbatattu a ƙasa muna da kuma ƴan jam'iyyar Abga guda 2 wanda suke tafiya tare da mu kuma insha Allah zaben da ina 11 ga watan nan wanda mai gulbin ɗan jam'iyyar da rasu Babauci da wanda rasu Madakin Daura mu wayannan suka zo za mu zama mutum 55 idan aka kawo wanda za mu je mu karbi shi gobe nan inda ya dawo cikin APC za mu zama mutum 56
to idan ya makale cewa doka bata ce ya sauka ba ya ki sauka ya za ku yi da shi
ba zan so in are bakin dukkan ƴan majalisa in ci albasa ba amma na tabbatar miki in shedanci ne a cikin majalisa akwai cikin APC suka fi shedanci kinga ya kowa wannan jini
kana ganin a majalisan dattawan nan misali in kuka yi yunkurin tsige shi za ku iya samun 2-3 na ƴan majalisan dattawa na ku tsige shi
dan tsige shi kan tabbata tsige shi in Allah ya so yadda muddin rai da lafiya ki zuba ido za tsige shi bai sha maganin naƙin nan ya dokin naƙi kuma ya tsere ba zai yi ba domin linzamin ba hannunsa yake ba linzamin na hannun Allah Allah kuma ba zai min kowa bane ba
To madalla a gaida Madina Dauda har yanzu dai kuna tare ne da muryar Amurka kuma muna so ku kira ku bayyana ra'ayinku akan yadda kuke ganin bambancin abin da ke faruwa a majalisar tarayya yanzu da wanda ya faru a lokacin da jam'iyyar PDP ke mulki musamman game da canza shekar shugaban majalisa lambar da za a kira ita ce alama tarawa 1-202-205-2655
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
To gashi mun sami kira daga Jigawa. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Kuna magana da Yusuf Babangaje mai trader ringi.
To Babangaje menene ra'ayinka? Akan maudu'in.
Gaskiya wannan dambarwa da ke faruwa a wannan majalisa ba ta zo mana da mamaki ba.
Me yasa ka ce haka?
Ba dan komai ba saboda ka san duk lokacin da aka ce yau ga shugaban majalisa kuma aka ce ya fita daga jam'iyya mai ci ya kuma koma ta adawa dole ake tabbata da kulli na ganin cewa an sauke wannan shugaban majalisa don ba zai zamana a ce wanda yake shugabantar majalisa a ce ba dan wato jam'iyya mai ci bane to dan haka suke wannan kutun a ga cewa an cire shi to amma na san shi kansa shugaban majalisa
To kuma kamar kiran nashi ya katse mun gode to bari mu koma jihar Kaduna Assalamu alaikum
Amin wa alaikum salam Sashin Hausa na murya Amurka barkanku da yammaci
Yawwa wake magana daga Kaduna
sunana Prince Abubakar daga garin kasuwar magani a jihar Kaduna tarayyar Najeriya wato a zahirin gaskiya wannan dambarwa da ke faruwa a majalisar dattawan tarayyar Najeriya gaskiya magana ma iya cewa yana da bambanci da wanda ya faru a shekara ta 2014 zuwa da 15
menene bambanci
kuwa yawwa abin cewa a shi wannan gwagwarmaya da ake na wannan lokaci ya bambanta da wancan, domin ko wancan shi gwagwarmaya ne ake na neman yanci matalaka a wancan lokacin, wanda har ya kai ga shugabannin majalisar na wancan lokaci suka canza shika. Amma kin ga na wannan lokacin ba gwagwarmaya ne na nima matalaka yanci ba, a gwagwarmaya ne na radin kai, wanda shi shugaban majalisar dattawa yayi wannan ra'ayi ne nashi na kashin kanshi, ba dan yan Najeriya yayi shi ba. Dan haka mu a gurin mu da bambanci da wancan.
To mun gode kwarai Prince, mu ma mun gode. Bari mu koma jihar Kwara. Assalamu alaikum.
Amin alaikum assalamu wa rahmatullah. Mai magana Dello Garba ina Sokoto Najeriya, ni bula kala kala daga nan Kwara.
To muna jin ka.
Gaskiya dangane da abin da ya faru a majalisa, gaskiya ba abu ne wanda yake ba.
Eh.
Dan mu dai duk abin da za a yi, to muna so a yi shi na gaskiya, kuma ai abin da ya kamata.
To
wannan ita ce takaitacce gudunmuwa ta, nagode.
To mun gode mu ma, ga kuma kira shigo mana daga Bauchi. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, sashen Hausa murya Amurka, mai magana Sama'ila Esfawa, kasin ma daki karamar hukumar Zango jihar Bauchi.
To Sama'ila Esfawa, me kake gani game da wannan maudu'in da muke magana akai? Menene bambancin?
To bambanci shine waɗannan majalisun tarayyar Najeriya da suke muhawara suna yin wannan abu ne majority su, shi kaman bangaren shugaban majalisa
na
sarari, suna yin abu ne don son zuciyarsu, don buƙatar kansu, amma ba don ba.
To
amma domin da rin talakawa suke yi, sai su zauna su yi abin da ya dace domin ci gaban ƙasa, domin ci gaban al'umma. Mu yanzu haka ma a jihar Bauchi muna nan muna jiran yan majalisun da canza shekansu zo, don ba don mu suke ba, suna yi don kansu ne.
To kana
don kansu ke, muna nan da
kana gani kenan, duk ɗaya ne da na wancan gwamnatin da wannan, ba su da bambanci.
Da amma ai su ne wa'ancan ɗin ne suka komo, duk su ne, ai ba a canza su ba, na PDP ne suka dawo cikin APC, ai suka shiga rigan Baba Buhari.
To mun gode kwarai, bari mu koma jihar Zamfara. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Wa ke magana daga Zamfara?
Kuna magana da Muhammad Lawal ne daga Gusau.
To muna jin ka, menene naka ra'ayin?
To assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Wato ra'ayina akan wannan maudu'in shine kamar yadda sauran ƴan uwa suke faɗi. Wato ita dama siyasar Najeriya ta zama to ba siyasa ba ce ta aƙida.
To
siyasa ce ta son rai. Saboda kuma sanadiyar da ta zama siyasa ta son rai, saboda kowane su waɗannan da aka zaɓa suka je can wurin, mafi akasarin su ba sun je ba ne da muryar talakawa don su yi wasu aiki, mafi akasarin su sun je ne don biyan buƙatar su. To saboda haka yanzu sun ga ba za su samu biyan buƙata ba ga wannan da sun kalafe cikin farfajiya ce sun samu cin nasara. To don haka ga yanzu shi ne sai su sake komawa ga inda sun ka ko inda sun ka fito, don suna ganin kai sun ka koma za su samu biyan bukata wadda suke so. Wannan shine bambancin canjin da aka samu daga 2015 da kuma wanda ake samu yanzu.
To mun gode kwarai da bayyana ra'ayi. Bari mu koma kuma jihar Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Mwai ke magana daga
Kaduna. Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya, kuma shugaban makera Amerika a na Najeriya baki daya.
To Alhaji Musa Garo, muna jin ka, menene naka ra'ayin?
To ai idan kika dauki wannan al'amari na yan majalisa, daman ai su bangaren su ɗayan da kika ji suna ta wannan koma-koman, ai dole ne majalisa ma dole ta samu irin wannan matsalolin. Kuma idan kika lura da kyau, za ki ga su kansu ɗayan yawan da suke tattara jam'iyyun da sauransu a wannan majalisa ba suna yi domin talakan da ya zaɓe su ba ne. Domin talakan da ya zaɓe su ne, a za a ce a kawo muku bajar ma ku kai wata takwas, ba ku sa mai hannu ba. Ta ga ba suna yi don a taimakawa talaka ba ne. Don haka ya kamata su talakawan Najeriya su fahimci mutanen da suke yi domin su, kuma irin su Abdullahi Adamu da suke wannan kokari, Allah ya saka musu da alkhairi.
To menene bambancin da kuke yadda ya faru a da? Bambancin ya kake
kin lura da wa'ancan wanda ya faru a da, su wa'ancan wanda suka faru a da suna yi ne domin su kawo wani sauyi ko kuma a kawo wasu abubuwa. Amma ne yanzu idan kika lura, a'a suna yi domin ra'ayin kansu ne, kuma su duk mutumin da na kalubale ta duk wannan majalisar Najeriya da yake da rigar Buhari ba kariya yake, ya dai faɗa ne kawai saboda ra'ayin kanshi. Dan haka wannan al'amari ne kawai mun riga mun gano, kuma ƴan Najeriya, talakan Najeriya ya fahimci cewa wa'annan ƴan majalisar da tijai mutane ne wanda suke tsara wa kansu bashi da wasu abubuwa da duk abin da kika sani da ƙarshe ne da muku fata alƙairi.
To mun gode Alhaji Musa Ngaro. Bari mu koma kuma lafiya a jihar Nasarawa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To kamar line nashi ya katse, bari mu koma jihar Yobe.
A'a bai katse ba.
To muna jin ka, menene ra'ayinka?
Akan me yake magana ne ya majalisa?
Eh, menene bambancin wato abin da yake faruwa yanzu a majalisar Najeriya da wanda ya faru a baya? Musamman lokacin da jam'iyyar PDP ke mulki.
Abin da yake faruwa? Shine. Shine wato.
To layin shi ya katse, bari mu koma jihar Yobe. Assalamu alaikum. To kamar shi ma Yoban babu kyau, bari mu je Gombe. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, daga Gombe ne?
To wake magana daga Gombe.
Ba Muhammad daga Gombe.
To muna jin ka, menene ra'ayinka?
Ra'ayina madan na kuma kuma ko dan da mun kasa rike ba dan da mun kasa rike ba don kasa ko rike ba da
mu da mu boko kada. Mun gode da bayyana ra'ayi.
Ina?
Eh, muna jin kawa, ke magana daga Kano.
Kuna magana da Umar Kuti daga nan Kano, kuma kan dakta ga Kano Najeriya.
To muna jin ka, menene naka ra'ayin?
Ra'ayina gaskiya a nan 'yan majalisar da mun haka suke dani cin zai bacin da ba mu haɗa hannun Allah a haka suke shi ne.
Amma ba ba a jin ka sosai.
A rika biyu da a yi. Saboda haka tuna ta alkali a ƙarfin duniya na shi a ɓangare.
To mun gode da to mun gode duk da dai line nashi ba a ji sosai, kuma da wannan kiran nashi ne zama na ƙarshe wanda zamu dauka a yau. Sai dai gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu da wani sabon maudu'i. Har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan na cewa karfe 4:51 na yamma. Yanzu kuma lokaci na labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Zamu soma labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Niger, inda aka zo ƙarshen wasannin ƙwallon ƙafa na kofin ƙasar ko kuma Cup National karo na 44 da waka na birnin Maradi. Ƙungiyoyin da suka fafata a wasan ƙarshe su ne Racing Football Club ta Birnin Yamai da AS Garda National ita ma ta Birnin Yamai. Ƙungiyoyin da sun share minti 120 suna gwabzawa ba ƙungiyar da ta saka ƙwallo a ragar abokiyar gogayyar Tam. Sai daga nan aka ce bugun daga kai sai mai tsaron gida, inda bayan bugu biyar kowane kungiya da ta yi an tashi 4-4. Sai a bugu na 6 ne kungiyar ƙwallon ƙafa ta AS Garda National ta yi nasarar saka ƙwallonta a raga, yayin da Racing Football Club ta mai ta kasa sakanata. Aka tashi 5-4 a ƙarƙashin nasarar AS Garda National. AS Garda wannan nasara ita ce ta biyu da ta samu bayan wadda ta samu a shekara ta 2007. Sai kuma wannan shekara ta 2018 a wasanni guda 4 na ƙarshe ko kuma final na kofin ƙasar ko Cup National da ta buga, kungiyar za ta wakilci jamhuriyar Niger a wasannin ƙwallon ƙafa na CAF ko kuma CAF a shekara mai zuwa, wanda dai ya cima kungiyar ƙwallon na ƙarshe a bugun daga kai sai mai tsaron gida shine Ibrahim Parezo na AS Garda National. Idan ko muka leka a ƙetare yanzu haka dai ana ci gaba da gudanar da kakar sayan 'yan wasanni a kungiyoyi daban-daban na Turai, inda dan kasar Belgium na Alex Wilsel da ke buga a rukuni na ɗaya na kasar Belgium na ƙwallon ƙafa, wanda ta karar gani a wasannin ƙwallon ƙafa da kasarsa na duniya da ya kammala kasar Rasha. Yanzu haka zai koma kungiyar Dortmund na kasar Jamus. Shi ko Vidal dan kasar Chile to ni aka rataba hannu a wadannan tsakanin kungiyarsa ta Bayern Munich da Barcelona ta kasar Spain. Kudin da ba
kar na mini ka zata samu albarkacin sar da wannan dan wasar sun kai har zuwa zurutun kuɗi miliyan 20 na euro shi kuma Paolo Maldini tsohon tauraruwar ƙwallon kafa mai bada kariya ga mai tsaron gida na kasar Italia tsohon dan wasan da ya share sama da shekaru 25 yana buga ma kungiyar ƙwallon kafa ta Milan AC yanzu haka dai ya rattaba hannu a yau din nan domin ci gaba da kawar tasa gudunmuwa a wasannin ƙwallon kafa na kungiyar ta Milan AC ta kasar Italia kungiyar da a baya bayan nan ke fuskantar kuma baya a fagen wasanni na cikin gida na Italia da ma na kasashen Turai Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Yancin addini sau da dama akan kira shi yancin jama'a na farko a kasar Amurka. Shine yanci na farko da waɗanda suka kafa kasar suka sa a cikin jerin yancin ƴan ƙasa da ke kundin tsarin mulki. A wani jawabi da ya gabatar lokacin kammala wani taron shugabannin addinai da nufin karfafa yancin gudanar da kowane addini, mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence ya ƙara jaddada kudurorin gwamnatin Amurka na jagoranta kasashen duniya wajen bawa kowa haƙƙin shi na addini. Mataimakin shugaban kasar ya nuna damuwar shi akan ƙaruwar rashin mutunta addinan juna a kasashe da dama a duniya, wanda ya hada da kasashen Turai. Misali, a kasar Rasha, Kiristoci 'yan ɗariƙar Jehovah Witness fiye da 170,000 aka hana su gudanar da addininsu. Jami'an gwamnati suka kwace shalkwatar 'yan ɗariƙar Jehovah Witness da ke kusa da majami'ar St. Petersburg. Aka kuma rufe duk wasu ɗakunan ibadunsu baki ɗaya a kasar. Kana da kama mabiya addinan da kai su gidan kaso. Kimanin shekaru 70 bayan kisan kare dangi da aka yi wa Yahudawa, har ya zuwa yanzu ana ci gaba da kai wa Yahudawa hari, lamarin kuma yana karuwa a kasashen Turai da ya hada da kai wa tsofaffin da suka tsira daga harin kisan kare dangi. Gwamnatin Amurka na ƙara nuna damuwarta kan yadda ake samun yawaitar tsangwama akan mabiya addinin Musulunci. Gwamnatin Amurka na aiki da gwamnatocin kasashen Turai da dama da kuma wasu kungiyoyi kamar su kungiyoyin kasashen Turai da kungiyoyin tsaro a kasashen don kawo ƙarshen kiyayya a tsakanin mabiya addinai. Al'ummar Amurka suna matukar jin daɗin ƴancin addini, kuma za mu ci gaba da goyon bayan jama'a a duk faɗin duniya da suka hada da kasashen Turai waɗanda suke kare addinai. Sharhin muryar Amurka kenan na yau, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, kafin mu kammala shirin namu ga labarai, amma wannan karin a takaice. Hukumar lafiya ta duniya da ake kira WHO a takaice ta ce ana sa ran za a fara bada rigakafi cikin makon nan ta yiwu gobe Laraba da safe don shawo kan barkewa annobar cutar Ebola da aka samu kwanan nan a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Hukumar ta lafiya ta tabbatar da cewa mutane 43 suka kamu da cutar Ebola, ciki har da mace-mace 34. Yau Talata, kasashen Kenya da Tanzania suka tuna da zagayowar ranar da 'yan alka'ida suka kai munanan hare-hare a ofishin jakadancin kasashen shekaru 20 da suka gabata, kasashen da aka fara samun bullar kungiyoyin 'yan bindiga da suka zama barazana ga duniya. Amurka ta sake sanya takunkumin karya tattalin arziki akan Iran, wanda a baya ta taba sanyawa don hurawa kasar lamba akan takaita shirinta na nukiliya, amma daga baya aka dage a karkashin wata yarjejeniya da aka cimma a shekarar 2015. Shugaba Donald Trump ya sha sukar wannan yarjejeniyar, ya kuma fidda Amurka daga ita watanni uku da suka gabata, abinda ya janyo sake maida takunkumin wanda ya fara aiki a daren jiya Litinin. To madalla da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julius Gresham da ta hada shirin tare da bada umarni, da kuma injiniyan mu Carl Sterling, ni Hafsat dan mai sauraki cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya.